world when you're feeling like you don't deserve no more. The pain consumes all of you. Your mind is running round and it don't compute. The truth, no, of all the complexities, the reason why you fail to feed it when all you've tried is to understand the reasons why all the things you do is never enough. What you do is never enough.
Da 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 da